de l'armée, de hip-hop, le combat contre ce people.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin na safiyar yau Litinin 27 ga watan Janairu shekarar 2025. Kafin aji abubuwan da muke tafi da su ga Ibrahim da kanin labarai.
To hawa yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma tsakanin Isra'ila da mayakan Hezbollah da Hamas ta fara tangal-tangal. Wasu mayaka masu tsatsauran ra'ayi sun kashe sojojin Najeriya akalla 20 ciki har da wani komanda a jihar Borno ta arewa maso gabashin kasar. Sannan hukumomi a Amurka sun shiga damke bakin haure gadangadan kullayomin inda suke ta saƙiyar su zuwa kasashen su na asali.
Kanin labaran kenan. A bangaren rahoton nan za ku ji cewa hukumar diddiga ta kasa NBS za ta fara da mizanin arzikin kasa wato GDP. Da sanya boyoyin sassa irin su tabar wiwi, miyagun kwayoyi, yanar gizo da ma sauransu.
If they don't know the accurate inflation in the economy, they cannot plan.
Idan mutane ba su san hakikanin bayanai na tashin farashin kaya tattalin arziki ba.
Haka zalika za mu ji wato hukumar kula da shige da fice ta Najeriya ta bayyana bullar wata sabuwar kungiya mai suna Achard Life Mission International da ke da hedikwata a jihar Kaduna, Najeriya.
Prices da muka samu kanmu a ciki a kasan plateau suna daukan advantage din wannan din sai su zo su ruga iyaye su ce musu su ba su yara.
Sai a biyo mu domin jin waɗannan da masu sauraron rahotanni da ke tafi. Muna kuma tafi da shirin ciki da gaskiya da masu magana suka ce wuka ba ta huda shi. To amma fa da farko ga kashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Da alamar dai irjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma tsakanin Isra'ila da mayakan Hezbollah a kudancin Lebanon da kuma Hamas a Gaza ta shiga wani yanayi mai sarkaɗiya zuwa jiya Lahadi, yayin da sojojin Isra'ila suka bude wuta kan Falasɗinawa a yankunan biyu har suka kashe mutane 23 baya ga waɗanda suka jima raunuka. A Lebanon, ma'aikatar lafiya ta ce mutane a ƙalla 22 aka kashe baya ga wasu 124 da aka jima raunuka a daidai lokacin da kuma Isra'ila ke tabbatar da cewa ba za ta janye sojojinta a cikin wa'adin kwanaki 60 kamar yadda yarjejeniyar tsagaita wuta da ta cimma a watan Nuwamba da Hezbollah ta tanada ba. Jiya Lahadi dai fadar shugaban Amurka ta White House ta fitar da wata sanarwa mai cewa jituwar da aka cimma tsakanin Lebanon da Isra'ila wadda Amurka ke sa ido a kai za ta ci gaba da aiki har zuwa ranar 18 ga watan Fabrairu. Wasu mayaka da ake kyauta zaton masu da'awar kishin Islama ne sun kashe sojojin Najeriya akalla 20 ciki har da wani komanda bayan da suka kai hari kan wani sansanin soji da ke wani gari da ke dan lungu a jihar Borno ta arewa maso gabashin Najeriya. Abinda majiyoyin tsaro da mazauna yankin suka faɗa kenan jiya Lahadi. Mayakan Boko Haram da na ISIS shiyar Afirka ta yamma ISWAP a takaice kenan sun fi gudanar da harkokinsu ne a jihar ta Borno, inda suke auna jami'an tsaro da farar hula wanda ta haka suka halaka tare da kawar da dubban mutane. Harin na baya-bayan nan ya auku ne a jihar wato ranar Juma'a lokacin da mayakan ISWAP suka zo cikin motoci masu bindigogi suka farma bataliya ta 149 ta sojojin Najeriya da ke garin Malam Fatori wanda ke kan hanyar zuwa kan iyakar Nijar, a cewar wasu sojoji biyu da mazauna wurin. Yanzu hukumomi a Amurka sun shiga damke ɗaruruwan bakin haure kulle yaumin, inda suke ta tasakeyarsu zuwa wasu ƙasashe, wato ƙasashensu na asali kenan, suna masu aiwatar da alkawarin da shugaba Donald Trump ya yi lokacin yaƙin neman zaɓe a shekara ta 2024 na tasakeyar dambun bakin haure waɗanda suka shiga Amurka babu sa ƙa'ida ba. Za mu aiwatar da dokokin shige da fice, a cewar mataimakin shugaban ƙasa J.D. Vance a shirin Face the Nation na kafar labarai ta CBS News jiya Lahadi. An kama baƙin haure sama da 1,000, inda aka tasa ƙeyarsu, wato ɗaruruwansu zuwa wasu ƙasashe, ciki har da Guatemala a makon jiya, a kwanaki na farko na gwamnatin shugaba Trump, bisa ga alƙaluman da hukumar shigi da fice ta Amurka da kuma fadar White House suka harhaɗa.
To, gaba kaɗan a cikin shirin Ibrahim zai dawo da ƙarshen labaran duniya, amma kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko da zai kai mu Abuja, inda wakilinmu Nasiru Adamu Alhika ya shaida mana cewa hukumar ƙididdiga ta Najeriya NBA za ta faɗaɗa mizanin arzikin ƙasa, wato GDP, ta hanyar sanya ɓoyayyen sassa irin su tabar wiwi, miyagun ƙwayoyi, yanar gizo da dai sauransu, lamarin da ya haifar da zazzafar muhawara kan tunanin ganin lamarin na neman zama yaki taho haram a Najeriya. Ga Nasirin da cikakken rahoto.
Shugaban hukumar ƙididdigar Prince Adeyemi Adeniran ya ce lokaci ya yi da za a fada da tattalin arziki ya hada da duk lamuran da hada-hadar kuɗi ke shiga, don samar da bayanai da za su zama jagora ga hukumi su tsara hanyoyin gudanar da ƙasa bisa sahihan alƙaluma. MBS ta ce a wasu ƙasashe mata masu yawan gantali ba aikin saba doka suke yi ba, da haka kai tsaye ana samun alƙaluman kuɗin da ake amfani da su a wannan ɓangare. Amma tukun Najeriya za ta ƙara bincika sassa hatta tunon ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba, don tattara bayanan tsare-tsare da za su amfani ƙasa.
Also for household or citizen, if they don't know the accurate inflation in the economy, they cannot plan, they won't know how much to save because
idan mutane ba su san hakikanin bayanai na tashin farashin kaya a tattalin arziki ba, ba za su san yadda za su yi tsare-tsaren kashe kuɗin su yadda ya dace ba. Yanzu shugaban sashen alƙaluman farashin kaya na MBS Dr. Ayo Andrew Anthony Ibrahim Yakubu Tanko babban jami'i ne a sashen mizanin arzikin ƙasa na MBS.
Wiwi misali in na ɗauki wannan, wiwi abu ne wanda shuka shi ake sannan za a siyar, kuma duk a Najeriya. So kaga in ka ce baka san nawa ne kuɗin da aka yi amfani da shi, nawa aka volume production na wiwi a Najeriya ba, ko kuma nawa aka siyar, ka bar wani abu a baya kenan a cikin agri. Kaman ƙwaya ita kuma da ake shigowa da ita, ƙwayoyi kaman kokain da sauransu, abubuwa ne wanda an shigo da su daga waje. Kaga wannan kasuwanci ne, ba wai an yi su bane a Najeriya, su ma kuma dole za mu sa su a cikin trade. Amma duk wa'innan abubuwa ne zai zama a yanzu ne muka sa su. But in ka je sauran ƙasashen duniya, har abubuwa da ake kaman su prostitution su suna sawa, saboda mene? Karuwanci kenan. Saboda su a wurinsu ba wai abu ne na rashin da'a ba, mu anan ne wanda muka dauke shi haka, kuma it's illegal a Nigeria.
Shi ma babban jami'a sashen kula da farashin kayan masarufi CPI, wato Consumer Price Index na MBS, Habib Shaibu Usman, ya ce akwai sauyi da za a samu don kayan da a zamanin baya ke amfani da su sun sauya, kamar daina amfani da talabijin marar kala, amfani da wayar salula, amma duk da haka kayan abinci aka fi bukata.
Kaga yanzu a 2009 wake sayan su data, yanzu da aka samu canji, idan aka ce za a yi amfani da wancan kayayyakin da aka san su a 2009 kuma a lissafa tattalin arzikin kasa, kaga ba a faɗi gaskiya ba. Tunda kowane wata muke fida alƙaluman nan na tashin farashin kayayyaki da ake kira inflation rate, duk ɗan Najeriya ko wani na wajen Najeriya ya gani, to ya san yanzu kayayyakin da ake amfani da su ne ake magana a kansu.
Wani bangare ne aka fi ciniki a cikinsa ko ya fi cinye kuɗin jama'ar Najeriya?
Har yanzu dai abinci ne.
A mizanin arzikin Najeriya na 2014, ƙasar ta shallake Afirka ta Kudu da ƙarfin arziki, inda ake sa ran wannan karon ma kan kayayyuwa don faɗaɗa mizanin. Nasiru Adamu Alhika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
An gaida Adamu, wato Nasiru Adamu Alhika, ana sauraron shirin ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, wato a birnin Washington DC. Za a iya sauraron shirye-shiryen namu da suka gabata a intanet a shafukanmu na Facebook, X da Instagram. Ga ƙarshen labaran duniya.
To Hauwa, jiya Lahadi, shugaban Amurka Donald Trump ya yi larlabta wasu nau'ukan haraji da tsauraran matakan visa da kuma sauran wasu matakai na ramuwar gayya kan kasar Colombia. Bayan da ta kiyadda wasu jiragen sojin Amurka biyu dauke da bakin haure su sauka kasar. Waɗannan matakan su mun tabun ne ma kawai. Abinda Trump ya rubuta kenan a kafar sada zumunta ta Truth Social mallakar sa. Ya ƙara da cewa ba za mu bar gwamnatin Colombia ta ki mutunta abubuwa na ka'ida waɗanda suka rataye a wuyarta masu nasaba da karɓar masu aikata laifuka. Waɗanda suka tura su ƙasarmu ba. Tunda farko a jiya Lahadin, shugaban Colombia Gustavo Petro ya ce gwamnatinsa ba za ta amince da jirage ɗauke da baƙin haure da aka taso ƙiyarsu daga Amurka ba, har sai gwamnatin Trump ta ƙirƙiro wani tsari na ɗaukar baƙin hauren da mutunci. A ƙarshe, shugaban Amurka Donald Trump ranar Juma'ar nan ya zarci yankunan Amurka da suka yi fama da bala'o'i. Ya je jihar North Carolina wadda mahaukaciyar guguwar Hurricane Helene ta dirar mata a watan Satumban bara. Ya kuma zagaya sassan kudancin California inda har yanzu wutar daji ke ta ci. Genia Dalot ta hada mana wannan rahoto daga Los Angeles. Shugaban Amurka Donald Trump ya gaya ma mutane a jihar North Carolina cewa gwamnatin tsohon shugaban ƙasa Joe Biden bata masu yadda ya kamata ba bayan aukuwar mahaukaciyar guguwa ta Helene a watan Satumban bara.
It was a government run by Biden. What a terrible situation.
Trump yace kash gwamnatinmu ta yashe ku, amma ba gwamnatin Trump ba fa. Gwamnati ce da Biden ya gudanar da ita. Wannan mummunan al'amari ne matuƙa.
Ibrahim Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tuma Adalla, har yanzu dai muna Najeriya, inda wannan karin a rahoton da wakilarmu Zainab Babaji ta aiko mana za ku ji yadda a makon jiya hukumar kula da shige da fice ta Najeriya ta bayyana bullar wata sabuwar kungiya mai suna Achard Life Mission International da ke da hedikwata a kan jihar Kaduna. A wata sanarwa da hukumar ta fitar, ta bayyana cewa shugaban kungiyar mai suna Mr. Yokona na zaune ne a Jos ta jihar Plateau.
A makon jiya ne hukumar kula da shige da fice ta Najeriya ta bayyana bullar wata sabuwar kungiya mai suna Achard Life Mission International da ke da shalkwata a jihar Kaduna. A wata sanarwa da hukumar shige da ficen ta fitar, ta bayyana cewa shugaban kungiyar mai suna Yokana na zaune ne a Jos fadar jihar Plateau. Sanarwar da ke da sanya hannun wani babban jami'in shige da fice mai suna AA Aridegbe ta alakanta kungiyar da fataucin mutane da kuma tattara yara ƙanana da rarraba su a ciki da wajen Najeriya. Kan haka ne na tambayi kwamishinan harkokin mata da walwalar jama'a a jihar Plateau don jin yadda matsalar safarar mutane take a jihar.
Sunana Caroline da Fulpanla, Commissioner na Women Affairs and Social Development Plateau State. Domin crisis da muka samu kanmu a ciki a kasan Plateau, suna daukan advantage din wannan din sai su zo su rude iyaye su ce musu su ba su yara. Za a je a koyar da su a makarantu, za a je kuma a sa su sana'o'i. But abin damuwar shi ne ma yaran nan da akan kwaso su, za ki ga wasu yara ne daga shekara biyu zuwa shekara goma. Da muka yi bincike muka gane cewa ana kaiwa yaran ne sai a je a siyar da su. Ma waɗanda suke neman yara da su abubuwa iri-iri da su, wasu su for ritual purposes. Wasu su kuma ana tafiya da su ne a je a cire musu kidney nasu.
Sassan jikinsu dai.
Yawwa, sai a siyar da su.
Amma yanzu a yanzu kun samu adadin yara nawa da kuka kwato?
Gaskiya yara da muka kwaso sun fi sama da 200 a state daban-daban na Najeriya, har ma da kasan waje.
A cikin 'yan kwanakin nan akwai wani takarda ko kuma sanarwa da ya fito daga hukumar immigration cewa akwai wata kungiya Achard Life Mission International wanda tana yawo tana kwasan irin wayannan yara. Kuna ganin kamar akwai dangantaka tsakanin safaran yara da ake yi a nan jihar Plateau da wannan kungiya?
gaskiya wannan kungiyar ni ma na gani ne a social media yanda ba riga na tabbatar da ko suna da link da wanda yake faruwa a Plateau ko babu ba, don a cikin wayanda muka iya muka kakkama dai ba wanda ya kira mana sunan wannan kungiyar.
Honorable Solomon Nandi Chandan, Director Hukumar Tsaro Mai Zaman Kanta, Scott Bryan Global Security Services, ya danganta sanarwar a matsayin mara tushe balle madafa.
Don muna da DSS wanda na san aikin su ne su fitaro bayanai, su waye za su shigo, su waye za su fito, don na san sun saba yi kuma suna yi, kuma ba sabon abu bane in ya fito daga wurin su. Sai wannan kuma ya zama na abun mamaki. So sai yana mun gani kamar akwai siyasa a cikin abun.
Kenan in na fahimce ka kana da tantama da wannan sanarwa da aka fitar musamman na wannan kungiya.
Gaskiya akwai tantama akai, akwai tantama akai sosai.
Ga Mr. Jonathan Gukut kuwa, lamarin fataucin mutane a jihar Plateau abin dubawa ne da idon basira.
Mu da karan kanmu, mu mazaunan kasan nan, ko a Plateau ne, ko a Abuja ne, ko a Lagos ne, mu ga baki daya ya kamata mu hada bakinmu ya zama daya. In bakinmu ya zama daya, duk wadannan abubuwa za su ragu. Amma babban matsalan shi din ne rashin zaman lafiya da ya zama mana damuwa ne.
Kokarin ji daga hukumar shige da fice a jihar Plateau ya ci tura duk da sakon karta kwana da na aike wa mai magana da yawunta. Duk kuma binciken da na yi don jin duriyar kungiyar Achat Life Mission International ban samu wanda ya ce ya san da zaman kungiyar ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Tamadalla, an gaishe ki malama Zainab Babaji, masu sauraro yanzu kuma lokaci yayi da za a ƙara gyara zama a saurari shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙin dan Adam. A yau shirin zai fara kawo muku batun kisan gilla da ake zargin rundunar yaƙi da ƴan ta'adda ta operation farauta ta yau wani matashi a Adamawa. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Sabon shirin ciki da gaskiya zai sauka a jihar Adamawa a birnin Yola, inda aka samu akasin da ya kai ga jami'an tsaro na rundunar yaƙi da ƴan ta'adda Operation Farauta. Suka yi wa wani matashi dukan kawo wuka da sunan binciken cewa an ba shi wayar sata, da hakan ya yi sanadiyar rasa ransa. Akasin nan ya auku ne a shekarar 2023 a watan Agusta, inda aka kama wani matashi mai suna Yusuf. Ana zarginsa da sace wayar matan shugaban asusun bawa dalibai tallafin karatu scholarship na jihar Adamawa, Ahmed Abdu Wamban Zumo. Yaro Yusuf ya ce ya ba Abdullahi wayar. Abdullahi dai matashi ne, shi ma mai ƙarancin shekaru, kuma da ga Dr. Tukur Abba, malami a jami'ar Madubu Adama da ke Adamawa.
Ma'aikaci ne a Madubu Adama University of Technology, ina koyarwa. To wato ko wani nagwabcin mu ne ya zo ya ce mini yaronsa ya saci waya magwabcinsa, suna magwabtaka kenan, shi wancan mutumin yana magwabtaka da inda aka saci wayan. To yaron da ya saci wayan ma yana frequenting gidan kamar a gudun yake ma kullum. So ya za sa mini da safe ina zanne, ya ce mini fa gashi kuma ana yaron shi din ya ce ya ba yaro na waya. In fact abun da ya tarmin da hankali ma yace ai yaron sa din yayi wari ya fada, yaron sa din yayi ya fada masa inda wayan yake.
Wato doctor, bunda yake faruwa akwai dan makwabcinka ne wanda ake zargi da ya saci wayar wani
ne? Makwabcinsu ba, kuma yana zuwa wannan gidan, shi yaron kama a gidan yake zama ma kunce kwana ne kai, baya kwana a gidan.
Wato kamar dai abokai ne tsakaninsa da dan wajen naka?
Ina ji ba abokantaka, shi na ma ya faranta da hankali mai, don da na kira yaro na ya ce shi ba ma san yaron ba kwata-kwata ma, sai da aka zo aka gabatar da yaron ne, ya ce to wannan ne shi yana ganin sama ba bai ba shi waya ba. To da haka nan to wannan fara maka cewa to da baban ya zo ya ce mini wai yayi kokari yaron sa ya faɗa inda ya kai waya din, ya ce wai ai yaro na ya ce kada ya faɗa, idan ya faɗa zai kashe shi, haka ya faɗa. Na ce to kuma ce mini sai da ya fesa wa yaron fetur da ido yaron sa din kamin ya yarda ya faɗa masa, ko ya nuna mai kunshin almeke cewa kunshin barkuna ce, zai yaya mai zai wasawa yaron ido don yaron faɗa masa nake masa wannan kaza ka makantar da shi me yasa kai haka
don faɗa mu don eh duk kafin ka cigaba bayanuna da yaron sai yana aikata laifuka kenan
a ai shi da kansa faɗa ne yaron sai yana yaron baya ji in fa wato dai mana ya daure shi a gindin mangoro har ya kwana garmin yaron wa an ce wai shi shekaran sa 12 amma to kai gaskiya ban tabbata ba in dai shekaran sa din ba su haka ba amma da mu da haka din tunda har suka ce shekaran sa 12 to daga nan nan maganar da shi hankali na tashi ya za iya ce gashi kuma yaro sai da aka sa masa petrol a cikin ido shi yasa na dawo na kira yaro na ce masa to ga abin da ake zargi kai ce wallahi dadi shi fa ba ma san yaron ba daga baya ga gabatar da yaro sai ce yaron nan yana ganin shi amma ba da wani alaka da shi mun ce ba yaron at least go 2 days let them go and settle between themselves kamin zo mu san me next line of action to shi kuma ya bi yana masa wa shi baban yaro yana zuwa gullun makwabci so one that was on that very Saturday morning that petrol day to be precise on 5th of August shi mutumi ya kira ne baban yaron ce ya kira ne yace yana gojen wanda aka saka waya as all as possible
wato August na bara kenan shekara
2023
bariya
eh yes 2023 5th of August 2023 Saturday so yace ne yana gidan wancan somebody is modi akan cewa he want to talk to me zai ya bashi number na ce ka bashi number na so the person called me zuwa ya kira ne yace fa wayar mata na bata kuma na zargi an ba yaron ka kuma yana wayan yana gujin yaron don haka yaron na fit da wayan ka yace sa don conclude like that yace no what have you done abun da ya faɗa min kenan shi mutumin so that's how I terminated the calling
okay ma ya bata ma rai kenan saboda ya faɗi ya yanke hukunci ba tare da kada ga mai ciki ba
ya yanke hukunci kuma to my surprise yanzu to daga da yanke wayan din sai ina zanne sai ban sani ba zan ina shirin tafiyan gona sai yaro na sai ya tafi wajen civil defense a cikin yola ya ja lodging complaint na tracking wire so sai mutanen civil defense sun kira ne suka ce yaron ka ya zo gashi ka zo mana sai na zo samu yaron muka shiga muka zanna da mutanen civil defense we talk at length with them suka ce the only thing we should do now we should come back mu nemi container kwalin wire nan so da mu samu particular details da yake kai mu a kai musu so that they should see how they're going to track it so that was nothing so fine so before then before mukai state din nan akwai wani kaman dan wani a guje na nace masa to tun da ya san shi zumade nace to ga abubuwan da yake faruwa an gwamu yanzu kai wani yaro ya saci waya na zumade na matan zumade sai yace ya ba yaro na kuma ya dina yace I tracking because I was even da yake I tracking nan nace masa ya saka ce sai tracking yace shi baba shi wannan ba the only way to get that because akwai wani abokin sa da aka taba satan wayan su abokin shi ya ba shi abun na kan cewa they went to civil defense and I tracking wayan an answer waya so sai na faɗa ma wancan mutum nace ka je ka samu wancan mu yi magana let's see how we are going to get to the bottom of this matter so that was immediately after the mun zama magana da zuma din a sai shi zuma ya kira shi ni ma na kira shi shi sai nace to ga abin da muka yi da zuma amma zuma ya zargi yace yaro da kiyaye kwa da kuma yaro ya fitar da waya in fact he said I'm protecting my son so wancan ne yace zai je same shi that very afternoon he went to him sai magana ina hanyar gona ne kwana dawowa ne sai shi Hussein ya buga min wanda na aika gudun shi ne ya ce fa sun zartar da zuwa kan cewa za a daki yaran nan dukan su biyu a kai su wajen police a je a tsoratar da su da aka fara kan ce fine tun da shi says this how we are going to get to the bottom of this matter fine and good
to daga nan jami'an rundunar operation farauta suka lakaɗawa Abdullahi dukan kawo wuka wanda ya sa sai da aka danganta shi da asibiti lamarin da ya sa Husaini Bello da ke zaman mai shiga tsakani ya kirawo wamban zumu don sanar da shi halin da ake ciki.
So da sassafe sai buga mini sai ce ai suna medical center. Sai ce medical center sai ce sai na ce masa ina zuwa. Sai ce to. Da na fita sai na bugawa shi Abdul Zumu. Ake Zumu yaron nan fa an da ke shi an ji masa ciwo. Yanzu nan dadin din baban sa ya buga mini yace min suna medical center. Sai yace min wallahi shi ma wallahi tun jiya wallahi bai da lafiya sugar sa mai nashi ya dawo amma zai tura dan gidansa so in na je na sami Dr. Tukuru a medical center din so sai can Dr. Tukuru ce min doctor akwai doctor da yi din ne suka yi abun nan don su faranta masa rai I don't know amma kam abunda to kaddara ne amma abunda aka yi min serious
alto kage kai ai shi a zalla yaron nan dan kidani a wajen ka kai ma
Dane, Abdallah Dane a gare ni. Wallahi.
To domin ba shi damar faɗin nasa ɓangaren labarin, wakilin ciki da gaskiya Nasir El Hikaya ya tuntuɓi Ahmed Audu Wamban Zumo, wanda ya ce ba zai yi magana a yanzu ba don batun na gaban kotu, amma duk da haka ya ce akasin kaddara ne.
Ai, magana tana kotu ai.
Na gane.
To tana kotu, ba ni da hurumin magana yanzu.
Amma
ai magana tana kotu, gaskiya ne, in magana tana kotu ina tsoron magana.
Na fahimta.
Tana gaban kotu, yauwa.
Na fahimta.
Kuman yauwa. Amma babu gaban kotu kamin ya je kotu da na yi magana. Amma ko kuma an gama batun kotu da na yi magana. Amma yanzu magana yana gaban kotu kuma a ji magana ta. Kaga ba ban kyautawa kaina ba.
Wanboy, abin da nake so kawai mu yi a nan shine an ce min ba ma sunanka dai kai tsaye zuwa cikin wayanda ake caji ma a kotu din.
To, ranka yadda ne. A bari dai a karasa maganan kotu tukuna. In an kare maganan kotu tun da an ce da farko ina ciki, kaga sai ya kamata a bari kotu ta yi halinta. Shari'an ta yi halinta ne sai yi magana.
Amma wanbai tun haka ne, mai za ka yi faɗa wa sauran jama'a masu sauraronmu wanda za su ji cewa an kira sunanka a wannan abin?
To, kaddara ce kawai. Shi ne, kaddara ce, Ubangijin Allah ya kare na gaba, kaddara ce kawai. Yaron da ya rasu, Ubangijin Allah ya ji kanshi da rahama. ba wanda ya wuce karfin kaddara. Kaddara ce, Ubangijin Allah ya jarabci kowa da kaddara, kaddara zai fada kan kowa. Ubangijin Allah ya ji kan yaro da rahama.
Kasancewa wannan takaddama ta shafi wata runduna ta tsaro da ke da jami'ai daga wasu hukumomin tsaron Najeriya. Yasa wannan shiri ya fara tuntuɓar rundunar 'yan sanda, wadda ta tabbatarwa da shirin nan cewa ta gudanar da bincike kuma ta gano wasu jami'an ta biyu na da hannu, kuma ta ɗauki mataki duk da cewa maganar na gaban alƙali. Idan Allah ya kai mako mai zuwa, za mu kawo muku ci gaban wannan shiri tare da jin wahalar da Abdulla ya sha a hannun jami'an da ya kamata su kare lafiyarsa, amma suka yi sanadin rasa ransa. Yanzu a madadin abokan aiki na Nasir Adamu El Hikaya da Lado Salisu Garba, waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, Mr. Phil Hashin Gumul ke cewa mu kasance lafiya.
Sai a biyo mu a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, domin jin ci gaban shirin. Da haka kuma muka zo gaba ta ƙarshe labarai a taƙaice.
To, a takaicen da alamar dai yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma tsakanin Isra'ila da mayakan Hezbollah a kudancin Lebanon da kuma Hamas a Gaza ta shiga wani yanayi mai sarkaɗiya zuwa jiya Lahadi, yayin da sojojin Isra'ila suka buɗe wuta kan Falasɗinawa a yankunan biyu har suka kashe mutane 23 baya ga waɗanda suka jima raunuka. Wasu mayaka da ake kyautata zaton masu da'awar kishin Islama ne sun kashe sojojin Najeriya akalla 20, ciki har ma da wani kwamanda, bayan da suka kai hari kan wani sansanin soji da ke wani gari da ke ɗan lungu can a jihar Borno ta arewa maso gabashin Najeriya, abinda wasu majiyoyin tsaro da mazauna wurin suka faɗa kenan jiya Lahadi. Mayakan Boko Haram da na ISIS shiyar Afirka ta Yamma ISWAP kenan sun fi gudanar da harkokinsu a jihar ta Borno, inda suke auna jami'an tsaro da farar hula, wanda ta haka suka hallaka tare da kawar da dubban mutane. Jiya Lahadi, shugaban Amurka Donald Trump ya yi shelar labta wasu nau'ukan haraji da tsauraran matakan visa da kuma dai sauran wasu matakai na ramuwar gayya kan ƙasar Colombia, bayan da ta ƙiyadda wasu jiragen sojin Amurka biyu ɗauke da baƙin haure su sauka ƙasar.
Masu yaro baki ɗaya kuma abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Niger kamar da cari, wato ƙarfe 7 agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauki da maimaicin shirin. Sai dai kafin mu naɗe baki ɗaya, muna miƙa saƙon taya murna ga Hajiya Amina Hamidu Tudun Yola a Kano, Najeriya, da 'yan uwa da abokan arziki ga iyalan marigayi Alhaji Abdulhamid Hassan na ɗaurin auren 'ya'yansu Nafisat Abdulhamid Hassan da angonta Adam Abdullahi wanda aka ɗaura a jiya Lahadi. Da fatan Allah ya bada zaman lafiya. Yanzu a madadin Ibrahim Garba da ya ce na gabatar da shirin da ya karanto labarin duniya, sai edita mana wannan zangon Baba Yakub Makiri da Dadi Balawai da ya bada umarni da ma injiniyan mu El Zubair Hawa Sharif ke cewa sai an jima ku.